wannan ma dai na kusin gabarin gidauniyar da uwar gidan shugaban kasa Aisha Bawa ta kafa mai take fita Ashwa dake da zuma rage mace-macen mata yayin haihuwa da kuma ƙananan yara kamar yadda matsalma ke nunawa a Najeriya matan zamani a kullum ke mutuwa bayan ƙananan yara sakamakon rashin zuwa asibiti ko kuma cibiyoyin kiwon lafiya lamarin ma dake ƙara barazana a yanzu to sai dai kuma domin tallafawa wajen rage wannan matsala ne ma yasa cibiyar uwar gidan shugaban kasan ta gina ɗakunan kula da mata da kuma ƙananan yara a babban asibitin Daura dake zama mahaifar shugaban kasa kana kuma a yanzu ta kai irin wannan gudunmawa a babban asibitin tarayya ta FMC Yola yayin da ko take haramar faɗaɗa shirin zuwa wasu yankuna na kasar Dr. Muhammad Kamal dake ma zama likitan matan shugaban kasa shine ko ya jagoranci ta waga gani da ido ne da ma aikin ke tafiya a Yola
matan shugaban kasa Her Excellency Mrs. Aisha Muhammad Buhari a kullum ita damuwanta shine maganar lafiyar mutane especially lafiyar mata da yara to saboda haka ne a cikin shekarun nan duka take ta kokari ta ga cewa ta taimaka ta yadda za a yi samu ci gaba ta wajen lafiyar mata da yara mata
wannan ne na farko domin kusan nan jiha ta ne wani zai tani kansa wata kila jiha ta ta kuma kawo
a wannan ba shine na farko ba kuma ba zai zama na ƙarshe ba wannan shine na biyu wanda aka yi gini ne wato wanda ake yi saboda ya girmama asibiti ya faɗaɗa asibiti saboda a samu dama da za a iya ba wa mata masu ciki isasshen kiwon lafiya sannan kuma ka san wannan asibiti ne babba wanda asibitoci daga jihar nan duka suna turo marasa lafiya
ku gina yadda aikin ke tafiya yanzu
to alhamdulillah aiki yana tafiya daidai mun zo mun gani gashi nan kana gani kai ma aiki kan ya kusa ya karshe yanzu muna maganar ne yadda idan ya karshe din za a so mu amfani da wannan wajen saboda
ce ma dai da yake lokaci shugaban asibitin FMC Professor Awal Muhammad ya ko buƙaci kungiyo da ma masu hannu da shuni da suke bada nasu gudunmawa wajen bunƙasa harkar kiwon lafiya a Najeriya
mun yi matan godiya don zai faɗaɗa asibitin especially ga fannin cututtukan mata don yanzu haka yawancinsu a cikin asibiti ne ba kusa da wannan maternity inda ya kamata suke ba so wannan zai dawo da su duka nan kuma yana da girma ƙwarai
duk ita yana da mana kuma su kuɗi irin ta da sauransu da suke da hannu wani kira ta ɗan adama da ne suke tallafa tun da hannu ɗaya bai ɗaukar jinka
to na kiran su don wannan asibiti bu ne gaba ɗaya mu ƴan adamawa da majan Najeriya gaba ɗaya da ma makwabtanmu ƴan Cameroon wanda yake da abunan duka don asibiti na kowa ne
to wai koya jama'a ke kallon irin wannan hoɓɓasawa a yanzu kuma Adamu Sida Kwanga Jimlari wani ɗan fafutuka ne a Najeriya na ku ganin fa akwai buƙatar su ma mutanen karkara da ake tunawa da su tun da kuma lamarin ya fi shafa
a matsayin mu na ƴan fafutuka abin da ta yi yana da kyau sannan kuma zai fargar da sauran duk wanda suka je suka riki mukami za ku san lallai naku yana wuri amma fa gaskiya shawari shine duk wani abu program yana da kyau a ce ba wai fadar jihar ita kaɗai ba kawai sabili da in ana zuwa karkara mu ma mutanen mu za su san me ake ciki za su amfana da shi
Comrade Adamu Sida Kwanga Jimlari kenan wani ɗan fafutuka a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.